wani yunkurin da jami'an tsaro na musamman suka yi karkashin jagorancin Colonel Dominic Joka ya taimaka domin cafke wasu yan kidnapping da suka share wata da watanni suna firgita mazauna yankin Mayorai. Wannan lamari da ya zama tankar barazana ga rayuwar al'umma ya tilasa musu tanadan kudade da shanu masu yawan gaske domin musaya a duk lokacin da aka kama ƴaƴansu. Bayan cafke yaran su bakwai, kidnappers sun kutsa cikin gandun dajin Benue domin boye su. A sakamakon bincike da kuma labari da wani ya bayar, jami'an sun tabbatar da cewa miyagun na cikin gandun dajin Benue. Colonel Dominic Joka ya kara da cewa labari na cewa suna cikin gandun dajin Benue, saboda haka muka shiga cikin wannan dajin don ganin mun fanyashi ran waɗannan yara. To da su ƴan kidnappers suka ankara cewa ga mu nan, shi suka buɗe wuta akan yaran.
Through our territory, you dance according to our tune.
Yan kidnapping baki ɗayan su mazauna ƙasan Central Africa ne. Wani wanda suka kama a wata Fabrairu da ta shige yace yan kidnapping domin matsa mamakiyaya hanzar ta kawo kuɗi da kuma shanu na cin zarafin duk wanda suka cafke. Bayan an ceci waɗannan yaran, gwamnan jihar Adamawa ya ƙara da cewa
les gens enlevés étaient à la lisière de la rue.
Wato waɗannan dai da aka cafke tsakani ne wato jihar Adamawa da kuma jihar Arewa. To da muka samu labari ne muka tura jami'an tsaro na musamman wanda suka yi wani hoɓɓasa don ganin cewa sun ceci ran waɗannan yara. A musayan harbe-harbe da aka yi tsakanin ƴan kidnapping da kuma jami'an tsaro na musamman, an jima ɗaya daga cikin wato waɗanda aka kama ya jikita sosai. A yanzu haka kuma ina wato asibitin Amerika da kenan cikin
Bezinga.
Batun kidnapper a ƙasar Kamaru ya samu asali tun lokacin da aka samu ɓarakar yaƙe-yaƙe a ƙasashe masu makwabtaka da Kamaru, wato Chadi, Central Africa da kuma kwararowar ƴan Boko Haram. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.